Nigeria is where it is today because of 16 years of misrule.
Mataimakin shugaban Najeriya kenan, Farfesa Yemi Osinbajo, kewa jam'iyyar PDP wankin babban bargo, yayin da yake magana a wurin muhawarar da aka tafka a daren jiya tsakanin 'yan takarkarin mataimakan masu neman shugabancin Najeriya a nan Abuja, inda ke cewar Najeriya tana cikin halin ni'yasun da ta samu kanta ciki ne biyo bayan rashin iya mulki da aika-aikar gwamnatocin jam'iyyar PDP na shekaru 16. A shekara ta 2004, kimanin mutane miliyan 80 ne ke cikin ukubar talauci, amma wannan adadi ya tashi farin dango a shekara ta 2014 zuwa mutane miliyan 112 wanda suka afka cikin wannan hali na matsanancin talauci mai raɗaɗi. Saboda haka, daga shekara ta 2015, abin da muka fara yi shine mun rage wannan talauci mai zafi, muke kuma shawo kansa. Dalilin kenan ma da yasa muka kirkiri shirin rage talauci da naira miliyan 500
billion naira.
Peter Obi shine dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar PDP.
To remind Nigerians that Atiku Obi's presidency is about making Nigeria work again.
Bari mu tunawa 'yan Najeriya cewar shugabancin Najeriya na Atiku da Obi wani tsari ne na farfado da Najeriya, domin Najeriya dai a halin yanzu ta suma. Shekaru hudu da suka wuce, shugaban kasarmu ya ce in na gaza cimma manufa, to ku zaɓi wani shugaban na daban. Tambayar anan shine, yanzu ya cimma manufar? Yanzu fa abin har ya kai ga shugaban kasa na gaya wa matasanmu cewar kowa ya yi ta kansa. Waɗannan fa 'ya'yanmu ne, ba za su yi ta kansu ba, mu za mu kula da su. Umma Abdullahi Getso ita ce 'yar takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar YPP. 'Yan uwana 'yan Najeriya, kun saurare mu duka a wannan dare. Na tabbata za ku tantance wane ne zai muku wani abu sabo na daban na ci gaba. Muna kira ga masu zaɓe miliyan 18 da ke nan Najeriya da su fito su zaɓi wanda suke so da suka tabbatar zai musu aiki. A zaɓen shekara ta 2015 dai mun sani cewar ba mu da wani zaɓi. Amma yanzu Kingsley Moghalu shi ne kaɗai ɗan takarar da zai sassaita al'amura a Najeriya.
Fellow Nigerians, you've listened to all of us tonight. I'm very sure you will judge.
'Yan uwana 'yan Najeriya, kun saurare mu duka a wannan dare. Na tabbata za ku tantance wane ne zai muku wani abu sabo na daban na ci gaba. Muna kira ga masu zaɓe miliyan 18 da ke nan Najeriya da su fito su zaɓi wanda suke so da suka tabbatar zai musu aiki. A zaɓen shekara ta 2015 dai mun sani cewar ba mu da wani zaɓi. Amma yanzu Kingsley Moghalu shi ne kaɗai ɗan takarar da zai sassaita al'amura a Najeriya. Haka dai, ɗaya bayan ɗaya 'yan takarar suka yi ta bayyana manufofinsu in sun samu mulki. Kuma a cewar shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya, Dr. Garba Abari, irin wannan muhawara na da amfani ga tsarin demokaradiyyar. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.